Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 22 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A taimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya mika sakon ta'aziyya tare da yin alƙawarin yin adalci. Masu zanga-zangar lumana kamar 12 da jami'an tsaron Najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. Dan takarar shugaban kasa na jami'ar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jami'ar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa 7.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya rahotanni daga Lagos da ke kudu maso yammacin kasar na cewa ƙura ta ɗallafa a birnin bayan kwanaki da aka kwashe ana zanga-zangar ensas da ta mamaye wasu sassan ƙasar.
Gaskiya yau dai za mu sha alhamdulillah, inda an ka kwatanta da jiya sashen hankali yana da yawa gaskiya, amma yau sun da gari ya waye abubuwa suna sauki, mutane kuma sun fada wahayoyinsu.
To masu ruwa da tsaki a harkar tsaro a yankin ƙasashen da ke kusa da tafkin Chadi sun yi tsokaci kan irin rawar da 'yan sintiri ko kuma civilian JTF ke takawa a yaƙi da ake da mayakan Boko Haram.
A ko a wani gida a wajenmu mutanen da kwamitin da bizan suna fita dare da rana da sojoji kamar mutanen Bir.
Muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su. Mene ne irin su wanda ne za su ganin su ba da labari.
Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda Aisha Tisley za ta gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya mika sakon ta'aziyya tare da yin alƙawarin yin adalci a masu zanga-zangar lumana kamar 12 da jami'an tsaron Najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. Kalaman na Osinbajo wanda ya wallafa su a jerin sakonnin Twitter a daren jiya Laraba su ne jawabi na farko daga ɓangaren shugabannin kasar game da harbin da aka yi a ranar Talata a jihar Lagos. Shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya yi magana ƴar kaɗan akan zanga-zangar da ta mamaye kasar bai ambaci harbe-harben na Lekki ba a cikin wata sanarwa a jiya Laraba, amma ya yi kira da a kwantar da hankali yana mai shan alwashin yin garan bawul ga 'yan sanda. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta bayyana a wani rahoto na jiya Laraba cewa mutum 38 ne suka mutu a ranar Talata, kana akalla mutum 56 suka mutu a cikin mako biyu a zanga-zangar nuna rashin amincewa da 'yan sandan musamman masu yaƙi da 'yan fashi da aka fi sani da SARS, waɗanda ƙungiyar ta Amnesty ta zarga da azabtarwa da kuma kisan kai. Dan takarar shugaban ƙasa na jami'ar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jami'ar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis, wadda ita ce haɗuwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban ƙasar na ranar 3 ga watan Nuwamba. 'Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara 70 sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna 90 da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba, da ƙwararru a siyasar Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsalandan. Amma a wannan karan hukumar shirya muhawarar shugaban ƙasar za ta rufe abin maganar ɗan takara, yayin da ɗaya yake maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa 6 da mai jagorantar muhawarar Christian Walker ta gidan talabijin ɗin NBC za ta riƙa gabatarwa. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa 7. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici, a cewar wasu alƙaluma da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan 7.6, Brazil miliyan 5.3, Rasha miliyan 1.4, da kuma Argentina wadda take da miliyan 1,037,325. Kasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu da miliyan 1,500,325, Faransa na biye da ita da miliyan 1,369. Kasashen Spain da Faransa ne na farko a yammacin Turai da suka samu sama da mutum miliyan 1 da suka harbu da COVID-19. Hukumar lafiya ta Brazil Anvisa ta faɗa jiya Laraba cewa wani da aka yi gwajin na ƙarshe na allurar rigakafin da babban kamfanin harhaɗa magunguna na Burtaniya da Sweden wato AstraZeneca ya mutu. amma basu bayar da cikakkun bayanai ba akan abin da ya yi sanadin mutuwarsa.
Wa gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To a Najeriya, rahotanni daga Lagos da ke kudu maso yammacin ƙasar na cewa ƙura ta ɗallaba kuma mutane har sun fara komawa hayyacinsu a birnin bayan kwanakin da aka kwashe ana zanga-zangar ƴan sas da ta mamaye wasu sassan Najeriyar. Ɗazunan na tuntuɓi Ibrahim Jalo, wani mazaunin garin na Iko, domin jin yadda birnin ya wuni a yau.
Gaskiya yau dai zamu sha alhamdulillah, tunda in ka kwatanta da jiya tashin hankali yana da yawa gaskiya, amma da yau tun da gari ya waye abubuwa suna sauki, mutane kuma sun fada wa hayyacinsu, so babu tashin hankali kamar na jiya. Kuma tsakanin Habahabe a cikin anguwanmu da 'yan sanda da 'yan firima da ya yi sauki, kuma inda muke akwai nan ofishin 'yan sanda na Fanti, to ana ɗan samun jan Habahabe haka 'yan sanda da yan gareji a ɗan damuwa jiya kenan. Amma da yau kuma gaskiya akwai sauki sosai, yau gaskiya ba damuwa kuma akwai ɗan suwa gaskiya. Alhamdulillah.
Har yanzu dokan nan ta zama a gida da aka saka tana aiki kenan?
Tana aiki sosai gaskiya, tana aiki don dai za ka fito ba ka wuce da kofar gida ba, ɗan tsakanin haka ka gani yin garin nan gidajen ba wanda aka cika zama cikin gida sosai ba, sau yanayin gidajen kana ne, amma dai ana ɗan fitowa ɗan bakin hanya ɗan koma, ba a zuwa dai babban hanya babban titi, sau yanayin kar a lita da kai tsakanin jami'an tsaro da masu dona gari banza, to shi kowa yana kaffa-kaffa, kowa yana ɗan kula da yanayin zirga-zirga a tsakanin, ba kowa ba nisa da gida, amma dai akwai doka har yanzu sa'anan tana aiki gaskiya.
To kamar ya ake ciki a can dandalin da aka fi wannan zanga-zanga can, wato Lekki Tollgate kenan, wani hali ake ciki a wannan wurin?
A Lekki dai bayan wannan zanga-zanga da gida zuwa akwai dai jami'an tsaro a wajen, kuma yanzu su masu zanga-zanga ɗin ba sa wajen. Yawanci dai jami'an tsaro ne suka ɗan tsaya a wajen haka, tsaron da muke samu, kuma dai an ce wajen yanzu ba wani abin da ke faruwa a wajen. Jami'an tsaro sun ɗauki tsaro na wajen gaba ɗaya yanzu, amma dai ba zirga-zirgar mutane, ba wani hayaniya dai labarin da muka samu a nan wajen Lekki Plaza, babu wani hayaniya yau da jiya zuwa yau, ba wani abin da ke faruwa na tashin hankali a wajen.
To kamar ya zaka iya kwatanta mana girman asarar dukiya da aka yi ko na rayuka?
Gaskiya an yi asara ta dukiya da kuma rayuka al'umma tsakanin da Allah, wanda muka gani kakan nan Oyibo Park inda motoci na biyashi suke zama, inda aka kona nan kusa da mu ne, don na ga mota wanda na gani sun kai 10 a wannan ma kawai, wanda kuma wanda aka nuna motoci da wasu anguwa an kuma na gwamnati haka, sannan kuma mutane tsakanin dai zaune gari banza da su jami'an tsaro an yi kace-kace gaskiya, mun ga ana ta harbe-harbe da labari, misali ko wajen Ibanci Kwaya za ka samu yara suna jimamin an kashe musu mutane haka, za ka gani, to san dai ko a junan su ne ko ƴan sanda, amma da tsakanin su ne dai haka, ba mu san gaskiya kowaye da alhakin wannan kifaɗi ba, amma dai akwai an yi asarar rayuka gaskiya sosai da majiya, amma dai yau gaskiya da akwai sauki sosai yau gaskiya.
Ibrahim Jalo kenan, wani mazaunin birnin Lagos. Sai dai bayan wannan hirar tamu mun samu rahotannin da ke cewa wasu mahara sun kai hari a gidan yaron unguwar Ikoyi da ke jihar ta Lagos, lamarin da ya sa wasu fursunoni da dama suka tsere. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da China ta ƙirƙiro ta cutar coronavirus, kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar ƙasar ya sanar cewa Brazil za ta sayi miliyoyin allurar ta CoronaVac. Bolsonaro ya faɗa jiya Laraba cewa aniyar gwamnan Sao Paulo Joao Doria, ɗaya daga cikin na kan gaba da suke adawa da shi mai rauni ce, yana mai cewa tuni ya soke yarjejeniyar kafin ministan lafiya Eduardo Pazuello ya sanya hannu. Bolsonaro, wanda ya ce ba zai bari a maida 'yan Brazil tamkar dabbar gwada ingancin maganin Sinovac ba, na ƙoƙarin ganin an sayi wata allurar rigakafin da jami'ar Oxford ta Burtaniya ta samar. A yau Alhamis, masu kada ƙuri'a Seychelles sun fara kada ƙuri'unsu na tsawon kwanaki uku na zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa. Masu kada ƙuri'a a wannan rukunin tsibirai 115 na tekun Indiya ne za su yanke shawara ko za a zaɓi shugaba Dani Pore a karon farko, bayan ya karɓi mulki daga magabacinsa James Michael wanda ya yi murabus. Pore na jam'iyya mai mulki ta United Seychelles Party zai fafata ne da 'yan takara biyu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito babban abokin hamayyar Pore shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na shekara-shekara limamin cocin Angalika Waberam Kalawan, wanda Michael ya kayar da ƙuri'a 193 a 2015. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya galibinsa sun yi ƙasa yau Alhamis, yayin da masu zuba jari suke ci gaba da jira su ga shawarar da za a yanke a tattaunawa tsakanin gwamnatin Trump da shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi kan kudirin tallafi na coronavirus. Kasuwar Nikkei ta Japan ta yi ƙasa da 0.7 cikin 100 zuwa lokacin tashi. Shanghai Composite ta faɗi da 0.3 cikin 100. S&P ASX ta faɗi da 0.2 cikin 100. T-Sec ta tafi ita kaɗai ce ta haska a yankin da ta cira da 0.3 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da rana, Hang Seng ta Hong Kong ta cira da kashi 1.1 cikin 100, yayin da Hang Seng ta Mumbai ta faɗi da 0.5 cikin 100. A hada-hadar kayayyakin sayarwa, an sayar da zinare kan dala 1,921.20, wato ya yi ƙasa da 0.4 cikin 100. Ɗanyen man Amurka an sayar da shi kan dala 40.23 kowace ganga, wato ya yi sama da 0.5 cikin 100. Ɗanyen man Brent an sayar da shi kan dala 41.97 kowace ganga, shi ma ya yi sama da 0.5 cikin 100. Sai dai ga dukkan alamun kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun yi ƙasa.
Madalla. To tun bayan da wasu ke ganin kungiyar matasan nan da ake kira Civilian JTF ta yi tasiri wajen yaki da Boko Haram a Najeriya, makwabtanta irin su Kamaru da Jamhuriyar Nijar su ma sun mai da hankali akan amfani da salon wannan yaki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya haɗa mana daga N'Djamena babban birnin Chadi, bayan da ya halarci wani taron masu ruwa da tsaki da aka yi a kan harkar tsaro.
Biyo bayan sa hannu da matasan nan da ake kira Civilian JTF suka yi a fafatawar da ake yi da mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, masana sun ce wannan ya taka rawa wurin samar da kwanciyar hankali a wannan yanki. Wannan ne ma sa su ma makwabtan Najeriya suka dau irin wannan mataki, kamar yadda Alhaji Seni da ke zama basarakin yankin Kerenewa da ke kasar Kamaru ke shaida min.
A bangarenmu farko abun da kadan-kadan ya fara, amma yanzu muna kokari. Mu mutanen gari, mutanen gari mun ɗau mutanen ana kira Comité de Vigilance. A ko a wani gida a wajenmu mutanen Comité de Vigilance suna fita dare da rana da sojoji kamar mutanen bir suna kokari a gari.
Wato idan ka ce Comité de Vigilance kaman kwatankwacin 'yan civilian GTF kenan a Borno?
Civilian GTF ne a Borno.
To ko yayi batun yake a yankin Nijar? Abube Wargazen shine prefect na Difa.
Muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su. Menene irin su? Wanda ne za su gani su ba da labari? Soji shike da bindiga, su suke fama da su kan bindiga. Amma da kai kuma gamuwa da ake yi haka, ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji labari. Me ba mu da waɗanda yake yan farauta ne a can suna da bindiga suna farautar Boko Haram, babu su wannan.
Kamar yadda jakadan Najeriya a kasar Chadi ambasada Zannabukar Kolo ke shaida min, duk da ana samun nasara a wannan yaki da Boko Haram a wannan shiya, to amma a gane fa wannan yaki ne mai wuyar sha'ani.
Ana kan samun nasara akan abun Boko Haram, inda kowa ya sani shi harkar Boko Haram yakin sunkuru ne, amma kowa ya san ana samun galaba kuma an gurgurtar da su sosai. So ana kan samun galaba ana kai. In an duba ko Afghanistan wanda Amerika suke wajen, za ga shekara 20 an kasa samun wani abu, amma akwai mahimmanci da gwamnatin Najeriya da sauran na Cameroon da Chad da Niger sun ba da kwarin giwa a multinational joint task force, ana samun galaba. Insha Allah kuwa za a kawo ƙarshen wannan abu.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga N'Djamena, Chadi.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Tumusule da shirin lafiya a jiki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule dauke da shirin.
Amin summa amin ya Allah.
idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko kuma munar rauni a jikin bil'adama cikin sauri, wanda ake kira Maggot Therapy. Wakilin Muhammad Ibrahim Kwari shine ya dauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawar su da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Yayi magana akan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka fara amfani da ita, kuma yace kwalliya ta fara biyan kudin sabulu. Ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustafa.
So idan akwai ciwo ko gyambo a wajen, jini baya gudana yanda ya kamata, idan wannan farin datin nan suka rufe ciwon, to gaskiya ciwon zai dauki lokaci.
Mun wannan rubabbiyar fata.
Yawa, rubabbiyar fata kenan, sloth kenan a Turanci muke cewa. So yana daukan lokaci, to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan. Kuma waɗannan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne, ya danganta, akwai likitocin fida daban-daban. Akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic, akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic. Ana samun yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan. Su ma idan aka samu duk wani part, wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire, muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin halittu.
Bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an ne hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan, maimakon ada da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya.
Eh, gaskiya saboda abinda yanzu muke kara wayarwa da mutane kai, kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani wanda yake yawo da wani gyambo a cikin sa da ya sanya ciwon ya dade yana magani, bai kai ga samun sauki ba, muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani, kuma Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara yanda ake bukata.
Baya ga wannan, za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda ruɗewa ko rashin gyaruwar sukarin.
Eh, wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da Maggot Therapy musamman wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan, gaskiya yana rage rates na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki. Amma ina son mutane su san cewa wannan maganar da muke duk wani abu da za mu yi, muna kamar yadda na faɗa baya, muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran
likitoci, wato wannan masana fasahar harkokin ƙasusuwan ɗan adam.
Yawa, sai kuma idan misali masu irin wannan cutukan suka zo, akwai gwaje-gwaje da muke sawa a yi. Ɗaya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke ce ma Doppler scan. Shi wannan Doppler scan kamar hoto ne wanda zai haska na kafar, zai haska ya ga na hanyoyin jini da suke gudana, a tabbatar cewa babu wani hanyar jinin da ta soke ko kuma ta toshe, saboda mun san cewa masu ciwon suga akwai abin da ake ce ma kamar atherosclerosis a Turanci, suna iya samun wannan abin. Abin da yake sawa kenan ake samun a kai ga ciwon wannan sai an yanke masa kafa, saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe, jini baya gudana, baya kaiwa ga wannan sassan jikin, so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa. So wannan gaskiya yana taimaka sosai, saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewa ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na Maggot Therapy, idan mara lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata. Gaskiya
wai Dr. Mustafa, yaushe kuka fara wannan fasahar, kuma yaushe a nan kenan, kuma a kasan ne yaushe ya fara?
Eh, kamar akwai na taba faɗa a baya cewa wannan Maggot Therapy abu ne da muke ce ma kamar standard treatment wanda ake amfani da shi, kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke ce ma kamar FDA kenan a ƙasar Amurka da kuma NHS British National Health System da a shekarar 2004 kenan, shekaru 16 da suka wuce kenan. To mu kuma yanzu ne muke samun samun yin amfani da shi wannan sabuwar fasaha. To gaskiya duka dai ba mu wuce ba, mun kai shekara dai ba da fara amfani da wannan sabuwar fasaha, kuma gaskiya dai alhamdulillah muna ganin dai sakamako masu kyau gaskiya.
Kuna da sakalman da kuka yi nasarar ayyukan su, sannan kuma da kila kun dan yi hasashen na gaba.
Gaskiya to a takaice dai abin da zamu iya cewa shine so far dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa wa'annan amfani da wannan sabuwar fasahar, kuma gaskiya mun samu abin da muke ce mata kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin 100 gaskiya. Tunda wa'anda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sallame su sun tafi, kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a, saboda gaskiya wasu za ka sun zo akwai wanda ne da aka ce za a cire ni shi sassan jiki, amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai a ga cewa a gwada musu wannan sabuwar fasaha, kuma gaskiya an yi nasara sosai.
Akwai bincike da na watakila faɗaɗa fasahar ku
ai kamar yadda na faɗa ka san, tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha, akwai sa ran gaba cewar da idan mun ci gaba da wayarwa da mutane kai, tunda mun san cewa a nan Kano kadai muna da manyan asibitoci da ya haɗa da asibitin Kashi na Dala, asibitin Murtala, asibitin Nasara, duk suna ganin irin wa'annan masu ciwuka. So muna sa ran da za su ke turowa nan, kuma gaskiya za mu ci gaba da samun ƙarin alƙaluman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan. Kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da fara wannan fasahar ba, amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara. Ito yanzu kawai kalubalenmu baya wuce, tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne ya zo, so mutane sai an dan dauki lokaci ana wayar musu da kai, ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wannan sabuwar fasaha, kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa da amfanin wannan abin da kuma fa'idodin wannan abin.
Ta bangaren kayan aiki fa?
Ta bangaren kayan aiki kamar yadda na faɗa maka for now dai gaskiya ba zan ce muna da wannan kayan aiki ba, tunda muna samun san da muke da bukata muna samun shi wa'annan kwayoyin halittu na tashar da muke.
Shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya, kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya.
Likita, masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi?
To Hajiya, batun wannan rigakafin da har yanzu ma su aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafi, amma an so ma kafa na farko, kafa na biyu na binciken, amma kafa na uku yanzu ake ciki.
Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis a shirin mu na rana. Tomas Sauraro na muka kawo ƙarshen wannan shirin, muna fata an amfana. A kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Muhammad Ibrahim Kwari da ya ɗauko mana, sai Jillizazas Gresham wanda ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Malalla a gaida Aisha Tusile, yanzu kuma sai sakonin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Alkuri Lakwaja da Bala Inyashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya, inda suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Ko da yake demokradiya ta bada yancin gudanar da zanga-zanga, wannan ba dama bace da matasa za su yi amfani da shi wajen wuce guda da iri, har ya kai ga kune-kune da sace-sacen kayan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu. Kamata yayi matasa su rinka kai zuciya nesa a irin wannan lokaci. Idan rai ya baci, to mu sani cewa hankali ke gyarawa. Sai sakonmu na gaba wanda ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace assalamu alaikum VOA Hausa, na jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hare-haren ƴan bindiga a jihar Zamfara. A ƙarshe ina kira ga malamai da su ƙara dagewa da addu'o'i. Sai sakon Hafizu Balarabe Gusau yace mu dai al'umman Najeriya ba ma tare da masu zanga-zangar kone-kone da cin zarafin al'umma. Mafita kawai muke nema wajen shugabanninmu su tabbata da su biya wa al'umma bukatunsu, ita ce kawai mafita. Sakon Abubakar Kawu Girgir yace salam VOE Hausa, gaskiya ya kamata shugaba Buhari da gwamnatinsa su rika aiwatar da duk wani abin da suke fada a baki, domin fa hakurin ƴan ƙasa ne ya kare, akan fada babu cikawa, wannan ita ce mafita. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Milangelenge ya wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da injiniya Isa Saddam, inda suka ce matakin kashe-kashe da kuma lalata dukiyoyi da yanayin zanga-zanga ya dauka a Najeriya bai yi dadi ba ko kadan, da fatan hukumomin kasar mu Najeriya za su dauki matakan kare jama'a da kuma dukiyoyinsu.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takeici.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya miƙa sakon ta'aziyya tare da yin alƙawarin yin adalci ga masu zanga-zangar lumana kamar 12 da jami'an tsaron Najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. Kalaman na Osinbajo wanda ya wallafa su a jerin sakonnin Twitter a daren jiya Laraba su ne jawabi na farko daga ɓangaren shugabannin ƙasar game da harbin da aka yi a ranar Talata a jihar Lagos. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis, wadda ita ce haɗuwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban ƙasar na ranar 3 ga watan Nuwamba. ‘Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara 70 sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna 90 da aka gudana a ƙarshen watan Satumba, da ƙwararru a siyasar Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsa London. Yawan ƙasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun ƙaru zuwa 7. Spain da Faransa ne ƙasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici, a cewar wasu alƙaluma da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan 7.6, Brazil miliyan 5.3, Rasha miliyan 1.4, da kuma Argentina wadda take da miliyan 1,037,325. Ƙasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu da miliyan 1,500,325, Faransa na biye da ita da miliyan 1,369. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da China ta ƙirƙiro ta cutar coronavirus, kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar ƙasar ya sanar cewa.
To masu sauraro, da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ita ne gabatarwa, sai kuma Julie Reyes Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.